أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله يوم 25 watan Ramadan shekara ta 1446 Hijriya wanda ya dace da 24 da watan 25 kai da watan 3 shekara ta 2025 miladiya. Zan mu ci gaba da karatun littafin mai tarin albarka Risala ta Al-Imam Ibn Abi Zayd Al-Qayrawani malamin karni na 3 Hijriya, Allah mashi rahama, babban malamin Malikiyya. Wannan shine darasin mu na 7 ina ga cikin Risala. Zan mu tashi sabon babi, babu sifatul amali fi salawatil mafruda wa ma tasulu biha minan nawafil wa sunani. Baban da ke bayanin siffar aiki cikin sallah, salloli na farilla, yaya ake mi ake kaza a cikin sallah, ga yadda ake yin shi, kaza cikin sallah ga yadda ake yin shi, sai ce da ma abin da yake saduwa da farillar na nafila da kuma sunnoni. Wannan mun ga littattafai wanda an keɓance su da sunan sifatu salatin nabi, siffofin sallar annabi sallallahu alaihi wasallam. To nan malam mai risala shine yayi tun karni na 3 ya zai karantar da mu siffar sallah, komai ga yadda ake yin shi, komai ga yadda ake yin shi, din da shi mukhtasarat ne, ba da adilla yake kawowa ba, adilla in ga sunan masu sharhi suna kawowa. Malam yake cewa Allah mashi rahama, wal ihram fi salati, ita kabara harama cikin sallah, an taqula Allahu akbar, shine kace Allahu akbar, la yuzi ghayru hadhihi alkalima, bayya wadatarwa, in ba wannan kalmar ba, ka tada iqama, mun wuce iqama can baya. To bayan ka tada ta zaka ce Allahu akbar, to Allahu akbar kin nan baka ce ba Allahu al-a'zam ko Allahu al-ajal ko akbar kin ma ka sama ta Allahu al-akbar ka sa alif wal lam, a kawai yadda yazo haka zaka faɗa, wannan shine yake nihin la yuzu bay wadatarwa, in ba wannan kalmar ba. In ka faɗi wannan yace wa tarfa'u yadayka, zaka daga hannuwanka har zuwa mankibeka, dabura da kafadinka, aw duna zalika, ko kuma ƙasa da haka, kenan ka daga hannuwanka su kai dabra da kafada, ko kuma ƙasa da haka, wanda duka wannan ya tabbata a cikin sunna ko kunne ko kuma kafada. Yace summa taqra'u, sannan sai kai karatu bayan kayi wannan. Fa in kunta fi subhi, in ka kasance cikin asuba, qara'ata jaharan, sai kai karatu a bayyane bi ummil qur'ani da fatiha, la tastaftahu bi bismillahir rahmanir rahim, ba zaka bude da bismillahir rahmanir rahim ba fi ummil qur'ani a fatiha, wala fi suratil lati ba, da haka nan surar dake bayan ta ba zaka buda da bismillah ba. Wannan malamai suka ce ba za a bayyana bane sunna ta ce ta du'aul istiftahi, da yin a'uzu, da yin bismillah, duka a boye ake yin su, ba a bayyana ba. To amma a malikiya hatta a boyen ma ba a yi, ba a da ha bayan haka. Yace fa iza qulta wal dalin, idan ka ce wal dalin fa qul amin, ka ce amin, in kunta wahdaka, in kai dai ne, aw khalfa imamin, ko kuma bayan limayin, ko kai dai ko ba liman kake, sai ce wa tukhfiha, ka boye ta ita amin kin. Nan ma malamai sun ce ba za a boye ta ba, inda ya kasance a karatu ne na bayyane. Yace wala yaqulu hal imam, liman ba zai fade ta fi ma jahar fihi, a inda ya bayyana, wa yaqulu ha fi ma asarra fihi, zai fade ta inda ya asarta. Wannan a malikiya kenan, haka ne, kuma suna da dalilan su, suna da hujjojin su. Shine hadisin da annabi yake cewa iza ammanal imam fa aminu, wanda suka tahikai kan cewa ana yi shine iza ammanal imam fa aminu, idan liman yace amin, ku ce amin. To su kuma malikiya sun tahi akan cewa fa iza qala sami Allahu liman hamidu fa qul, fa iza qala wala zalim fa qulu amin, idan liman yace wala zalim, ku ce amin. To anan malikiya sai suka fahimci cewa liman shi ba zai ce amin ba. Bogon bayanin sirriya cikin fiqhul muqara, ba shi muke ba. Yace fi ma asarra bi fi qawlihi iyaha fil jahr ikhtilafan, kaga ya ka magana yace akwai ya fade ta a cikin bayyanawa, akwai sabani ko a malikiyya. Summa taqra'u sura, sannan sai ka karanta sura, min tuwalil mufassal, daga mufassal masu tsawon su, da akwai surorin da ake ce musu al mufassal, suna farawa ne da sabani, ko daga qaf, ko daga ina, ko daga ina, to masu tsawon su zaka fara. Wannan zancan asuba ake. Wa in kana taqwal min zalika fa hasana, in ka kawo wadda tahi wannan tsawo, to abu ne mai kyau. Bi kadri tagalisi, daidai gwargwadon jijihin da aka yi, in an yi jijihi da jijihi kuka fara sallah, to ka karanta mai tsawo wadda ta hima mufassalin. Yace wa tajharu bi qira'atiha, sai ka bayyana da karatunta, fa iza tammata sura idan sura ta cika ka barta sai kai kabara fin hida duka ruku idan zaka sunkuya wajen ruku da sunkuyawa ka da tahiyyar tare da kabara kake tahiyya ba shuru kake ba he ka je hannu ka azab wannan dada kace Allahu akbar a kabara kana sunkuyawa tare da ita kake tahiyya yace fa tumakkina ilayka sai ka tabbatar da hannuwanka mai ruku ba sai ka abusa guyoyinka su tabbata su zamana yace wato sawi zaharaka mustawiyan kuma ka daidaita bayanka ya daidaita wala tarfa rasuka wala tudadihu kada ka dago kanka kuma kakka sunkuya shi in ya zamana kai ruku'un nan kai siffa haka wanda take meke kakka yi haka kuma kakka yi haka mafi galibin ruku'un masu gaugawa kawo mutun haka ne zai bai mani tsuba bai daidaita shi ba kawo sai ya tashi yayi ruku'u ya zamana yadda malamai suke kwatamta yadda kokoriya aka dora sai ta zamana yace wutujafi da aika an jambai ka ka nisantar da hakurkuranka damtsan ka gami da hakarkarinka in kai ruku'un a ciki kada ya zamana ruku'u ne zaka yi haka kamar yadda mutane suke yi diyawa a kai ruku'u ka bude wangakinka haka kamar yadda yazo a hadisi yace wata ataqila alqudu'a bi zalika kuma ka kudurce kaskantar da kai ga Allah akan wannan bi ruku'ika wajen ruku'inka wasujudika da sujudarka kawa Allah ba mujarradin harakat din da yake so ba mujarradin motsin ba kawai da sunkuyawar da tashin Allah yake so a ka kudurce girmama Allah ne saboda Allah ne girmama shi ka kai goshin ka kasa saboda girmama shi ne ka kulla ruku'un nan yace wala tad'u fi ruku'ika ba zaka yi addu'a ba cikin ruku'unka wannan sananne ne a ruku'u ba a addu'a sai a sujada wa qul in shi'ta ka fada in ka so subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdi ko subhana rabbiyal azim in ya tabbata shi ma abin da yasa malamin yace in shi'ta dan saboda ba shi kade bane du'a su'du'ar ruku'u akwai wani ma subuhun qudus rabbul mala'ikatu war ruh so akwai subhana zal jabarut wal malakut wal kibriya wal izma to kowanne kai yayi shi yasa yace in ka so yace walaysa fi zalika tawqitu qawlin a cikin wannan ba a iyakance wata magana ba ba a iyakance ba cewa so biyar ko so shidda zaka fada wala haddun fil lubs babu iyaka wajen tsayawa cikin ruku'u ba a ce he kai minti kaza ba ko a shi dai ka tabbata ka jima kawai summa tarfa'u ra'saka sannan ka dago kanka annabi ta hata tadma inna rakin hakan nutsu a cikin ruku'u abinda ake so ka samu nutsuwa bayan kayi shi kai ya zama kotan kurciya yace wa anta qa'ilun kana dagowa ka dago kanka kana cewa sami Allahu liman hamiduhu summa taqul sannan sai ka ce Allahumma rabbana wa lakal hamdu in kunta wahdaka in kai dai kake sallah yace wala yaqulu hal imamu liman ba zai fade ta ba sami Allahu liman hamiduhu kin wannan kai nake so rabbana wa lakal hamdu a malikiya kenan amma tabbatacciyar magana cewa zai fade ta saboda hadisin da ake Bukhari yace wala yaqulu imamu liman mu shi kuma mamu ba zai ce ba sami Allahu liman hamiduhu wa yaqulu sai yace rabbana wa lakal hamdu zai ce rabbana wa lakal hamdu kenan su a malikiya an raba aikin kuma duka wannan daidai gurgurdan hadisai ba da san rai bane suna da hadisan su yadda ka san wancan su ma nasu ingantattu ne abinda zai tantance wanne ne mafi inganci mukhtaliful hadis to wannan liman sai sami Allahu liman hamiduhu su ma musu ce rabbana wa lakal hamdu yace wa tastawi qa'iman sai ka daidaita kana tsaye mutma'innan kana mai nutsuwa mutarassilan kuma kana karin nutsuwa dai kana tsaye bayan tsayuwa ka taso daga ruku'u nan ma annabi kamar yadda ya wada sumarfa'a sa dago hata tadma inna kamin ka nutsu a tsayuwa tsayuwa ta bayan ruku'u shi yasa aka samu dogon zikiri a gare ta wanda sosai in kayi shin kuma zaka samu nutsuwa yace summa tahawi sajidan sannan sai ka sunkuya kana mai sujada bayan kayi haka la tajlisu kakka zamana kawai sujada zakka tahi summa tazidu sannan sai ka sujada wa takabbur fi hidatika da su kai kabbara lokacin da kake saraya sunkuyawa zuwa ga sujada shi ma yake fatumakin jabhataka ka tabbatar da goshinka wa anfaka min al-ardi da hancinka ka tabbatar da shi a ƙasa watubashirul arda bi kafaika ka rungumi ƙasa da tafufukanka hannuwanka ka rungumar da su ga ƙasa kada ya zamana wani a cikin ruku'u ne zaka gani saboda rishin sani amma wannan hannuwan suna bisa guyuwa haka zai yi su ruku'u to hannun shi ya tabbatar da su a cikin ƙasa su rungumi ƙasa da su ya shimfiɗa su a bisa ƙasa a tare da kabbara zai tahi shi yasa yace ai wato kabiru fin hidadika wajen sunkuyawarka kana sunkuya tare da ita zakati a yin ta karshe sai in ya zamana ya taho da wancan zikirin ne mai tsawo subhanallahi sami Allahu liman rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi ghayri makfiyin har zuwa karshen doguwa addu'a to in ka je da rabin ta wannan kuma ka tafi abinda ake so dai kai a zamana an samu bakinka ya yanke game da zikirin ya zamana ka jo ni wancan zikirin yana gamuwa da kabbar yace ba sai dan yade ka kana mai shunhuda hannuwanka mustawiyatai ne suna daidaice ilal kiblat zuwa ga alkibla hannuwanka a cikin sujada nan su kalli alkibla su ma ba su yi haka ba ko su yi wani haka a'a a sujada su ma su kalli alkibla saka hannuwanka haka yace taj'aluhuma zakka sanya su hannuwa har zuwa uzune ka dabura da kunnuwanka auduna zalika ko baya da haka kadan su zo dabura da kunnuwa in kana cikin sujada hannuwanka su zo dabura da kunnuwa ko baya haka yace wa kullu zalika wasi'un dukkan wannan dai yayi gaira annaka la tabtar shi zira'aika yace sai dai kai bazaka shunhuda zira'anka ba fil ardi a cikin kasa dan annabi ya hana kakka shunhuda zira'i shunhuda irin takari inji annabi sallallahu alaihi wasallam wala tadumma adudaka ila jambaika kuma a cikin sujadan ma kakka tattaro hakarkar damtsanka zuwa ga hakarkarinka a sujadan ma an kai ba haka zakai sujada ba a kai sujada hannuwanka haka ka bude su haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta yace walakin tujanni habihi ma tajnihan wasatan sai dai ka an bude su budewa da take tsaka tsakiya kakka bude haka sosai dan in a cikin su sahu ne zaka kwaruwan da ke huraka amma tsaka tsakiya ake yace wa takuna rijlaka kafahuwanka su kasance fi sujudika cikin sujudarka qa'imataini suna tsaye wa buduni ibahimaihima ila ardi cikin babban yatsa su yana kallon kasa babban yatsa ya zamana su suna kakafa su suna tsaye kuma budunikin cikin kan yatsa yana kallon shi yake kallon kasa ya nutsa a kasa wa taqula in shi tafi sujuduka ka fada in ka so cikin sujudarka subhanaka rabbi zalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfirli ka karanta wannan addu'a bayan kai wace ta subhana rabbiyal a'la aw ghayr zalika ko ma wani wannan in shi ita in ka so ya fadi in shi ita shi ma dan ba zikiri dai bane yazo yace wa tad'u fi sujudi kai addu'a cikin sujuda in ka so shi yasa mai mukhtasar ya kama na har misali ko da yace ya fulanin fa'alallahu bika kaza ya halitta a cikin sujada har wani ka ambata kai mishi addu'a ta alkhairi ya halitta inji mai mukhtasar walaysa li tul zalika waqtun yace tsawon hakan kin bayyana wani lokaci a ce sujada ita ma he kai lokaci kaza wa aqalluhu mafi karancin shi an tadma inna mafasiluka shine mafasiluka sune gaban kare su nutsu mutamakinan suna tabbat kana mai tabbatuwa summa tarfa'u ra'saka bi takbir sanan ka dago kanka da kabbara fatajlisu sai ka zamana fatusni rijlaka al-yusra sai ka tankwasa kafarka ta hagun fi julusuka a cikin zaman ka baina sajdataini a tsakanin sujada biyu a tsakanin zama na su baina sajdataini to wannan kafarka ta hagun abinda zaka mata shine ka tankwasa ta wa tansiba al-yumna aita kuma dama sai ka kahota ka kafata wa buduna asabiha ila al-adi cikin yatsunta su rika kallon kasa kenan kaga wannan yadda ya zo a cikin sunna yake koya mana zaman wannan zaman to sallah yace wa tarfa'u yadayka 'ala al-ardi sai ka dage hannuwanka ga kasa ala rukubataika akan guyoyinka kenan bayan ka dago kin julusu baina sajdataini to hannuwan naka ai a sujada suna haka to yanzu da ka taso al-julusu baina sajdataini ka aza su bisa cinyoyinka summa tasjidu saniya sannan sai kai sujada ta biyu kama fa'alta awwalan kamar da ka aikata na farko summa taqumu min al-ardi sannan sai ka tashi daga kasa kama anta kamar yadda kake mu'tamidan kana mai dogaro ala yadaika akan hannuwanka la tarji'u kenan tashin kana tashi ne akan hannuwanka haka kake tashi sai ce la tarji'u jalisan ba zaka koma ka zauna bali taqumu min julusin dan ka tashi daga zaman da kai nan yana nufin jalsatul istiraha saboda malikiya ba su kai akan shar'atu wata ba sun ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta ne illan su don saboda dogon bayani da malaman hadisi suke yi da sabani kanta cewa amma dai ta tabbata ana yin ta yace walakin kama zakarto zaka sai dai kamar yadda na ambata maka zakai wato kabir fi hali qiyamika kai kabbara a cikin halin tsayuwarka summa taqra'u sannan sai kai karatu kama qara'ta fil ula kamar yadda kai karatu a cikin na farko yadda muka zana maka yadda ake auduna zalika ko kuma koma bayan haka wata fa'al misli zalika sawa ka aikata kwatankwacin haka daidai da daidai yadda kan ma raka'a farko an zano maka to sauran raka'o'in ma haka zaka ci gaba da musu gayar annaka taqnutu ba'da ruku sai dai ka zakai alqunutu bayan ruku'u wa in shita idan ka so kannata qabla ruku'i kai alqunut kahir ruku'u malikiya sun tahi ba'd tamamul qira'ati bayan ka gama karatu bayan ka gama karatu kenan a sallar asuba yake magana gaba zai ka mana malikiya sun tahi akan cewa ana ruku'u a sallar asuba kuma suna da adillan su da hujojin su da sahabbai tun sahabbai a zamanin su sun yi sabani akan alqunut asuba ko yin ta ko kuma rishin yin ta a har kullun a sallar kullun to malikiya sun dauki ra'ayin sahabban da suka tayi akan yi wasu malaman kuma na fiqh sun dauki ra'ayin wanda suka tayi cewa ba ai a ga tagaice dai tattauna su a fiqhul muqaran ba cikin shi muke ba yace wal qunut shi al qunutun allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nu'minuka wa natawakkalu alayka wa nakhsha'u laka wa nakhla'u wa natruku man yakfuruka nan gurin abinda ake wa nakhla'u muna tubewar wa nakhla'u wa natruku kuma muna barin man yakfuruka duk wanda ya kafurce maka kenan duk wanda ya kafurce maka mun tube shi kamar yadda muka tube rigan mu duk wanda ya kafurce maka mun bar shi kenan wannan shine alqunu abin da yake ni yace allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilayka nas'a gare ka muke yin aiki wa nahfidu muke hidima banina wa hafadatan hafadatan shine jikoki jikoki an kira su alhafada dan suna maka kakannin su hidima yace narju rahmataka muna kaunar rahmaka wa nakhafu azabaka aljid muna tsoron azabaka wanda take tabbas ta gaske inna azabaka mulhaqun bil kafirin azabaka mai ruskuwa ce ga kafirai wannan alqunutun umar ke yin ta dan ya tafi akan shar'antu alqunutu a sallar asuba ta umar ce hadisin ta yana ga yana baihaqi yace summa taf'alu fi sujud sannan ka aikata cikin sujada wal julusu ga zama kama ta kaddama fil minal wasfi kamar yadda ya gabata na sifantawa da aka fada fa iza jalasta ba'da sajada ba'da sajada tayi dan ka zama tsakanin sujada biyu nasabta rijlaka al-yumna sai ka kawar da kafarka ta dama wa budunu asabiha ila al-ardi cikin yatsinta su rika kallon kasa wa sanaita al-yusra kuma ka tankwaso da hagun wa afdaita bi ayatika ila al-ardi ka zamna da tabarkanka zuwa ga kasa kenan mazamuninka ya zamna zuwa ga kasa wannan a zaman kenan wala taqaudu ala rijlika al-yusra kakka zamna a bisa kafarka ta hagun kenan kafa hagun ita ka meke ta na taba kwata mata zaman nan a lokacin da muka yi darasin sunan Abi Dawud yadda ake yin shi yace wa in shi ita idan ka so hanaita limna sai ka tankwaso da dama fintisabi ha wajen ka huwata faja'alta jamba bahamiha sai ka sanya dabara ta babbar yatsata ilal ardi ta kalli kasa yace fa wasi'un shi ma hakan yayi summa tashahadu sannan sai ka yi tahiyya wa tashahudu ita tahiyya shine atahiyatu lillahi zakiyatu lillahi adai ba tu salawatu lillahi assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kenan wannan ita ce tahiyya ta dan umar da malik ya zaba cikin hadisan tahiyya da dama tahiyya kala kala ce to a mafifici ga dalibin ilimi ya zamana yau yayi sallah da wannan gobe yayi da wacce jibi da wacce shine kamala ta zaka samu cikakken lada dan duka sun tabbata hadisan su suna bukhari da muslim da sauran kutubu sunna yace fa in sallamta ba'da hadha ajza aka idan ka sallamce bayan wannan ma ya wadatar maka wa mimma tazidu in shita daga cikin abin da zaka kara in ka so kaga wannan sallama idan kai a tahiyya shi bai kawo salatin annabi sallallahu alaihi wasallam Shafi'iyya su suka tayi akan cewa salatin annabi wajibi ne dan saboda umarni ya zo da shi ga umarni yace in ka so haika cewa shahadu an lallazi ja'a bihi muhammadun haqqun an nas ce da abinda annabi muhammad ya zo da shi gaskiya ne wa annal jannata haqqun wa anna nar haqqun aljanna gaskiya ce wuta gaskiya ce fa annal sa'ata atiyatul lahi fa qiyama mai zawwa ce babu shakku cikin ta wa anna allaha yu'asman fil qubur kuma allah zai tada wanda ke cikin kabari to sai kawo salati allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad warham muhammad wa ali muhammad wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala warhimta wa barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidum majid allahumma salli ala malaikatika wannan sigar da ya kawo ta salatul ibrahimiya malaman hadisi sun tabbatar da cewa karin salatin ibrahima wanda yayi karin cewa warham kin wannan bai inganta ba a hudda shi ya zo da siga na ibrahimiya kala kala wajen goma sha wani abu to amma sigar da ta zo da karin warham babu shi me yasa saboda salati shine rahamak in aka kara karrara cewa warham a addu'a ko ba a sani kasance basadni ana shinhuda abu da tafsili nace kenan abinda da yake nan mutun ya ne tabbata ce kuma suka ce mafificin abinda zai al-Imam Ibn al-Arabi al-Maliki Allah mushi rama da jin kai a cikin ahkamul Qur'an a ayatu suratul Ahzab take inna Allah malaikatu salluna ala nabi da yazo ya kawo bayanai masu yawa akan salatin annabi to ya kawo salatin ibrahimiya kala 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 a ƙarshe sai ya ci cikin sa akwai ingantattu akwai wanda basu inganta ba abinda nake ma musulmi nasiha yadda in aka bashi kuɗi zai duba ya ga na jabbu ya ware ya ce bayyaso ya dauki na kirki ya amsa to haka cikin addinin shi a salatan nan ya duba wanda Bukhari da Muslim suka yi ittifaki sune a alagayati siha ya dauka ya rika yi shine wanda kuke ji yana bude majalisi kullun da shi Bukhari da Muslim suka huddo shi salatin ibrahimiya ne wanda muttafaqun alaihi to ibn al-arabi yace kada mu zamana a cikin dukiyar mu in an baka kudi he ka duba ka tajabbu ka hudda ba an baka fobiye ba ka amsa ba an baka cirarra ba ka amsa to a addinin kama in an samu sabani ka duba ka ga mafi inganci ka zaba ibn al-arab ya kai hada a karshen inna allaha wa malaikatu salluna ala nabi yace ka ce allahumma salli ala malaikatika al-muqarrabina wa ala anbiya'ika wal mursalina wa ala ahli da'atika ajma'ina allahumma ghfir li wali walidayya Allah kayi mini gafara da ma'aifana wa li'aimatina wannan bayan tahiya guri ne na addu'a wanda take ma'asura tabbatatta wasu sun ce hamma bukatunka kana sayarwa to wannan shine mallan Allah mushi rahama yake zabo mana addu'a wanda take ta dace ta gaba duniyar mu da lahira wali man sabaqana bil imani magfiratan azaman da wanda suka rigaye mu da imani a musu gafara yankakkiya Allahumma inni as'aluka min kulli khairin sa'aluka minhu Muhammadun nabiyuka ya Allah ina roƙonka da dukkan wani alkhairin da annabi Muhammad annabinka ya amsa roƙe ka kaga wannan ƙarshen abun nema kenan wa uzubuka min kulli sharrin ista'azuka minhu Muhammadun nabiyuka ina neman tsari ga dukkan sharrin da abinda annabi Muhammad annabinka ya nemi tsarin shi wannan kuma malamai suna kokari hada addu'o'in da annabi alayhi salatu wasallam na aika har littafi biyu na addu'a cikin majmu'a masu kyau wanda ni kullun sai na sauke su sai na karanta su bayan na yi sallah saboda addu'o'i ne wanda wajen guda 50 wanda passportu ne sun gama bukatunka duniya da lahira kenan an samu dalailul khairati na sunna sai zamana matukar ka lazumce su kana karanta su sun gama komai baka bukata ka fadi komai cikin bukatunka to kaga annabi alayhi salatu wasallam da kuma addu'o'i jami'a na cikin sahih al-bukhari da muslim su ma wani malami ya hada su na aika su a majmu'a yace allahumma ghafir lana ma qaddamna wa ma akharna allah kai mana gafara abinda muka gabatar da wanda muka jinkirta wa ma asarna da abinda muka saranta wa ma allan da abinda muka bayyana wa ma anta alim bihi minna da abinda kai ka himi sane shi duka wannan addu'o'i ne tabbatattu a sunnar annabi ya kawo mana jami'a Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar sai dai nan malamai sun ce dan kauce ma kawo ayat Qur'ani cikin tahiyya kace Allahumma Rabbana atina fid dunya dan haka yazo a hadisi a haka wa uzubika min haka nan in zakai as-sujada duk wata ayat da zakai ta a cikin ai an hana cewa kai sujada in kai karanta a matsayin aya ka karanta Qur'ani cikin sujada in kaka kuma ta kumshi addu'a Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana kana son kai wannan addu'a ko rabbana atina fid dunya da makamantan su to he kai juya taka ce allahumma rabbana atina allahumma rabbana la tuzigh qulubana ka juya ta zamana ba aya ba kuma ta biya maka bukatarka wa uzbika min fitnatil mahya wal mamat wa fitnatil qabri ina neman tsari daga fitnan rayuwa da fitnan mutuwa da kuma fitna ta kabari wa min fitnatil masihid dajjal da fitna ta masihid dajjal wa min azabin nar da azabar wuta wa su'il masiri da mummunan makoma Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillah salih yace summa taqulu sannan sai kace assalamu alaykum sannan sai kace assalamu alaykum taslimatan wahida sallama guda daya an yaminika daga wajen damarka taqsidu biha qubalata wajhika kana nihin wajen huskarka da ita wata tayamunu bi ra'sika kenan yana nihin assalamu alaykum wa rahmatullahi kuma sai ka taho da ita kalli gabanka da ita wannan suna da huje suna da dalilin su wata tayamalu bi ra'sika qalilan ka kalli dama da kanka dan kadan yace haka zai fa'alul imamu haka muliman zai aikata war rajulu wahadahu da mutum wanda yake shi daya yace wa ammal mamumu amma shi mamu fa yusallimu wahidatan yayi sallama guda daya ya tayamalu biha qalilan zai yi dama da ita kadan wa yurdu ukhra alal imami ya baido wata daban a wajen liman qubalatuhu ta wajen shi ta gaban shi shiru biha ilayhi yana me nihin abin nan maidawa gare ta abin da yasa malamai suka taya kan assalamu nar ar-raddu alal imami suna nihin cewa liman kin da yace assalamu alaikum wa rahmatullah hadda ku yake da ku yake bayan ibada ce kuma da ku yake kuyan ma sallama kenan sai ku maida mishi inda malamai basu karbu ba wannan abu yace wa ruddu ala man kana sallama alaihi ala sarihi ya mai da sallama ga wanda ya mishi a dama shi fa illa mai kun sallama alaihi ahadun idan babu wanda ya mishi sallama a hagun shi lam yurdu ala sarihi shi an a hagun kin shi ba zai mai da komai ba wannan a malikiya kenan amma hakikanin abin da ya tabbata a hadisi zai mai da babu sharadin cewa sai inda wani a hagun kin ka akwai mala'iku assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum warahmatullahi ko kuma dai sigar da yadda ta tabbata yace waj'alu yadayhi fi tashahudihi sai sanya hannuwan shi a cikin tahiyyar shi alafa fi zaihi a bisa cinyoyin shi wa yakbidu asabi yadihi rumina ya damke yatsin hannun shi na dama yace wa yabsudu asbaba sai ya shunhuda asbaba manuniya yushiru biha yana nuni da ita wa qarna sab harfaha ila wajhihi ya kifar da harafin ta wajen shi kenan ita hay kamar ta haka tana kallon harafin ta shine wannan yana kallon huskar ka kenan yana kallon nan kinka dabar tana kallon nan kinka kenan ba haka ba zaka yi ba haka ba ga yadda zaka mata waqdir fi tahrikiha malamai sun yi sabani wajen motsa ta ka rika motsa ta an yi sabani yana cikin muktalifal hadis hadi wani hadisin yazo kyarare ce wa yuharrikuha wani yace wala yuharrikuha kenan kaga sabani ne kyarara shi yasa yace an yi sabani faqira wasu ka ce ya ataqir bil ishara yayi kudili da nuni da yatsa da yake bi har da ita annallaha ilahun wahid cewa Allah abun bauta ne kadai da kan mata haka kana nihin Allah abun bauta ne kadai wai ta awwalu man yuharrikuha amma wanda ke motsa ta shi ana fassarawa annaha muqmi'atul lishaitan cewa ita guduma ce ga shaydan wa asbu tawil zalika ina kyauta tafassara wannan an yazkuru zalika min amri salati a ambaci wannan mutun ya ambaci wannan a cikin lamarin sallah ma yamna'uhu insha Allah abinda insha Allah zai sana shi an sahawi gami da mantuwa fiha cikin sallar ma'ana idan kana yin haka nan ka kudirce da cewa tauhidi ne kake haka kadaicin Allah din kuma kana motsa ta kasa a ranka cewa guduma ce ta shaydan insha Allah yana kyauta zan ta raba ka da wasiwasi da tunani na banza cikin sallah yace wa shugul an hada shagartuwa gami da sallah wa yusudda yadda hulisara sai shunhuda hannun shi na hagun alal aisala fa khizil aisara akan cinye shi ta dama cinye shi ta hagun nake so wala yuharruku ha ba zai motsa ba wai wala yushiru biha ita ba zai nuni da ita ba ko daya shi wannan ba zai motsa da ita ba zai yi nuni a da ita ba kawai ita wannan na hagun zai aza ta busa hagun mai shunhuda ta kamar da mun gani a darasin sunan Abi Dawud nan zan mu takaita nan mu karanta fa'ida wannan littafin na hayatu hayanatul kubra sai mu tashi wa istahabbu dhikru bi asri salati wanda insha Allah shine zan mu tashi akai yawa fa'ida da zan mu karanta shine cikin littafin wannan mai albarka hayatul hayanatul kubra wanda jiya mun ga wata dabba guda da dan khasa'is in ta to yau abinda zan mu gani a gaugoce safaha ta 400 a mujallar na harko safa ta 456 a 456 malam Allah mushirama ya kawo dabbar da muka sani kwarin da muka sani alhid'a shurwa mun san shurwa wanda yake daukan kaji shine ake ce ma alhid'a akhassu tayr shine mafi kaskancin tsuntsaye kunyatuhu abul khatafi alkunya shi ana makinan shi da abul khatafi da abul sulti wala taqul kada ka ce hada'a kada ka kira shi da hada'a da karanta shi da lugashire da kazakin shi duka mun tsallake shi ba wannan bai yana da tsawo shi ma walhid'atu tabidu baydatayn yace shi shurwa yana yin kwai guda biyu wa rubbama ba'da salasa yana yin katari ana samun yayi kwai guda uku wa kharaja mina salasu afarakh diya guda uku su huto wa takhdimu 20 yawman kwana 20 yake yana kwanci mata shurwa wa min alwanu hasud daga cikin launin su akwai bakake wa ummud da kuma mai ruwan toka wa hiya la tasidu shi tabbata yin harauta inna ma takhdu shi ne warce ne nashi shi yasa aka ce akhassul hayawana tsine mafi kaskancin dabbobi bayya harautawa sai dai a waruto ya warce shi yasa ake kiran shi da akhassul hayawanat wa min tabi'iha annaha la taqi fi dairan annaha taqifana daga cikin dabi'a shi shi kuma shine kadai wanda yake iya tsayuwa a cikin tashi walaysa zarika li ghayriha min alkawasir a cikin kwarukan da suke tashi da huke su yi sama babu mai wannan sai shi wanda in ya ga dama a saman yana iya tsayuwa yayi tsaye cik a guri daya shi kadai yake da wannan yace wa yuqalu ana cewa innahu ahsan dair mujawara amma kuma kaga ai mun ga cewa kowa zaka gani ko cikin mutane Allah da ya halicci dan adam wani yana da janibin sharrin shi to sai ka samu wani alheri kuma ko mun sharrin shi ga shedan annabi ya mace sadaqaka huwa kazub shi ma da koi ya taba yin gaskiya to duk inda ya kasance akwai sharri sai ka gani kuma da khasa'is kaga shirwa ga wancan sharrin nashi to amma kuma ga wani alherin shi aka ce yahi kowane tsuntsu kyakkyawan makwabtaka lima jawara hamina daya ga duk tsuntsun da ke makwabtaka da shi indai ga gidanka ga nashi a matsayin tsuntsaye kai gidanka ga nashi to kuma yahi kowa kiyaye haƙin makwabtaka falau mata taju Allah ta'adu ala faraki jariha kaga ai diyan tsuntsaye yake farauta yake warciya da diyan kaji amma ko zai mutu da yunwa bai dauko na makwabcin shi watazamu ruwatul akhbar masu labaru suna cewa yana daga cikin tsuntsayen da Annabi Sulaiman ibn Dawud alayhi salam yayi amfani da shi kuma yake cikin tsuntsayen da suke taimaka mishi suke tahiya abubuwan su da shi kaga kuma gashi ga kyakkyawan makwabtaka duk tsuntsayen da suke makwabtaka da shi na nesa dai ya je warto ya sato amma in kuma na makwabcin shi ne sai ya mutu da yunwa ga diyan tsuntsaye nan na makwabcin shi wanda gidansa abu sai ce dai ba zai ci ba kaga wannan kyakkyawan makwabtaka daga abu na gaba al-khawas abubuwan da shirwa yake banta da su yace mararatu wa tujaffafu madaciye shirwa ana busar da ita fi zilli a cikin inuwa ba cikin rana ba wa taqna'u wa tunaqqa sai a dake fi ina'in a cikin makayi ina'iz zujajin a cikin makayi na liliyo a dake shi a sa cikin makayi na liliyo fa mallasa shay'un min al-hawami duk wani wanda abu cikin kwarin ruka na daji suka cije shi qudira minhu sai a diga mishi wannan ruwan fil mawdi'i allazi lasa fihi a gurin da ya cije shi waqtu fil mukhalifan kuma in sabanin haka ne sai ayi kwalli da shi illa sa fil janib ko sai ayi kwalli da shi kenan bayan an yi hakan kin an dasa mishi a gurin ciwon kuma sai ayi kwalli da ruwan amma mukhalifan ta hanyar sabani idan inda aka inda kunama ko wani macijin ya cije ka a wajen dama ne to wannan ruwan nashi sai ayi kwalli da shi a wajen hagu idan kuma a wajen hagum ne ya ciza sai ayi kwalli da shi a wajen ido na abun na dama salasatu amyal kwalli guda uku za a tandun kwalli uku za a yi daya ayi biyu ayi uku maganin dahi ne na duk wani abun duk wani alhawam duka an ce alhawam sune kwarin ruka masu cizo cirnaka ne kunama ce maciji ne menene dukkan su masu cizo yace fa innahu yunjihi wannan yana tsirar da wannan dahin nashi wa in suhiqat wa durihat fi salatul hawi matat al hayawat kulluha yace idan kuma aka ita wannan madaciya ta firwa ta cikin shi a ciki dai ai musan madaciya to in aka huddo madaciya wannan aka yi garinta aka nika aka watsa ta a wani guri to duk wasu kwarin ruka duk wani maciji mutuwa yake wadamuha idza qulida bi qalilin musika kuma jinin shi idan aka cakuda shi da almiski kadan a cakuda jinin shi da almiski kadan da ruwan ma'ul ward kadan shuriba ala riqi a shahi tun ba a kariya ba nafa amin dikin nafsi yana maganin kuncin zuci da damuwa da tashin hankali wa in ulliqat wa hiya hayyatun fi baitin idan aka rataye shirwa yana da rai a cikin daki fi baitin lam yadkhuluhu hayya wala aqrabun kunama ko maciji ba su shigowa dakin matukar an rataye shi an bar shi a ciki an dauke shi yana tattalin shi yana cikin gidan to kunama ko maciji ba zai su shigo ba to kaga irin wannan ma'aluma mazamana daji wanda rayuwarsa a daji suke da kwarin rukan nan suke ita su take ma amfani mu yanzu wani bai taba ganin shi ba ma ko kuma wani ba bai taba ma amfani da shi in ba a kauye ba to amma wanda suke waje a magabata da ke rayuwa suke da wannan su wannan amfani yake musu karatu ne kuma wannan abubuwan da su ne suke magance cututtukan su kuma su ne in ka sani zaka san cewa ashe Allah duk abubuwan da ya halitta ya ce a su aya suratul baqara sai ka san wannan abubuwan ne zaka san tafsirin ayat sura ta ayatul baqara da yake cewa shine Allah da ya halitta muku duk abin da ke cikin ƙasa dan ku yayi shi in aka bi ɗaya bayan ɗaya ake gaya maka amfanin da yake ma dan adam zaka san cewa Allah ya maka gata amma in a haka ne a jahilce baka san me yasa aka yi su ba shi kake kara zuba kawai ake tahiya da su kuma tsakanin su junan su wa junan su sun san abubuwan su tsuntsa su kwarin rukan sun san amfanin abin sun san in kaza ya same su ga abin da zai su yi in kaza ya same su ga abin da zai su yi Allah ya halice su yayi halitta kuma yayi shiriya ya shirye da kowace halitta zuwa ga maslahatta sanin abin da yake maslahatta wannan shine dan abin da ya kawo